أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ليفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dukkan yabo ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, Allah mai kowa mai komi, wanda cikin ikon shi ne da amincewar shi ya kadarta addu'ar mu a wannan masallaci mai tarin albarka, Masjid Ali bin Abi Talib, dake wannan unguwa ta Jagindi, cikin wannan makaranta ta Sayyidai. Ba dan komi ba, sai dan mutuna da junan mu karkashin inuwa ta addinin musulunci. Kamar yanda tun kafin Ramadan sanarwa ta gabata cewa da taimakon Allah subhanahu wa ta'ala za a fara karatun wato littafin Usulut Talata a wannan rana ta Litinin, a kowace rana ta Litinin tsakanin magariba da isha. Bayan mun gabatar da gajeriyar wato abin da ya shafi muqaddima game da abin da ya shafi tauhidi, to kuma sai yau Allah subhanahu wa ta'ala ya kadarta da za a fara wannan karatu. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu akan fahimtar daidai da kuma karanta daidai a cikin wannan littafin, da kuma aiki da abin da yake daidai. Abin da yake na kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu gabaki daya, ya shahe shi daga cikin zukatanmu. Ajizi ne na dan adam kuma da abin da ya shahe karancin ilimi. Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana taufiqi. Yau muna 11 ga watan Shawwal, 11 ko Hijira Annabi sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1444, wanda ya daidai da 30 ga watan 1 ga watan Mai miladiya ta 2023. Insha Allah wannan shine zai zamanto wato darasin mu na farko a cikin wannan littafi na Usulus Salata. Kafin wato muhara zamu gabatar da gajeriyar wato muqaddima ko kuma tarjuma game da wato wannan mai littafi. Sannan kafin ita ma ba laifi wato mutunatar da mu akan tabbatuwa akan aikin ibada bayan ibada, wanda yana daga cikin alama ta wato Allah subhanahu wa ta'ala ya karbi ibadunka, ya zamanto bayan wata ibada kayi ci gaba wato da abin da ya shafi wata ibada. Nan da kwana 10 ko 11 muna cikin watan Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana tawfiqi, ya sa muka ga wannan wata mai albarka, ya datar da mu muka tashi muka yi ibada, muka azumci wannan wata, muka yi abin da ya shafi qiyamul layli, muka yi abubuwa wanda suke na da'a a cikin wannan wata mai albarka. Muna roƙon Allah subhanahu wataala da ya karba mana. Babban abu da bawa zai dukufa akan shi idan yayi ibada shine ya roki Allah subhanahu wataala ya karba maka. Ba cewa ba dan nayi ibada ko kuma an ce a Ramadan akwai alkhairai kaza, akwai alheri kaza, akwai alheri kaza, shikenan daga Allah subhanahu wataala ya riskar da ni wannan wata, na samu ya mun gamda katar na aikata wasu ibadu, shikenan dauki cewa wato ni aikam na tsira ko kuma na huta daga wannan watan gabaki daya, wato an gafarta mun zunubai na gabaki dayansu. Wannan duka abinda muke kauna ne, kuma muke kyautata zato ga Allah subhanahu wataala da ya karba mana. Amma dole ka dukufa ka roƙi Allah subhanahu wataala da ya karba maka wannan ibada da kai. Idan muka duba muka gani salihan bayi tun daga annabawa, duk lokacin da suka aikata wata ibada sai sun roki Allah subhanahu wataala da ya karba musu. Haka magabata nagari tun daga sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama da wanda suka zo bayan su, duk lokacin da zasu yi ibada zasu dukufa wato su ringa roƙon Allah subhanahu wataala da ya karba musu. annabi Ibrahim da annabi Isma'il lokacin da suka gina Ka'aba bayan sun ida suka ce mi rabbana taqabbal minna ya Allah ka karba mana wannan aiki da muka yi to haka wato sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama da magabata hatta da idan Ramadan ya zo ya huce za su dukufa a wata ruwaya suna wata shidda suna roƙon Allah subhanahu wataala da ya karba musu wannan wata na Ramadan da suka aikata ibadu yanan dole mu dukufa ya zamanto mun roki Allah ya karba mana sannan abu na gaba shine menene zai zamanto bayan Ramadan kada ya zamanto mu samu kanmu a halin mu yanda muke kafin watan Ramadan ya zamanto Ramadan din nan ya dan canza mana ko kuma ya canza mana dabi'un mu gabaki daya wata guda aka kwashe ana ibada wata guda aka kwashe ana azumi babbar hikima babbar maqsudin da Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta mana wato watan azumi Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun dan ku samu takwa kinan a same ka bayan watan Ramadan ya zamanto halin ka bi gyaru ba tabbas dan uwa kai hasara muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu kinan kai kokari ka dukufa da ci gaba da wannan ibada da kake yi kada ya zamanto qiyamul layli kai daga Ramadan din wannan da yazo shikenan kawai sai wani Ramadan idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kadarta maka kai kokari koda wato so daya so biyu a sati ka ringa tashi cikin dare kana bautawa Allah subhanahu wa ta'ala haka abin da ya shafi shafa'i da wuturi kada kai zamna cewa kai da shafa'i da wuturi sai bayan wato hei wani Ramadan ya zo a hatta da bayan sallar isha'i idan ka san baka tashi ba cikin dare a lokacin ka tashi kai wato shafa'i da wuturin ka annabi sallallahu alaihi wasallama ya kwadaitar akan abin da ya shafi shafa'i da wuturi yana cewa autiru ya ahlul qur'an a cikin hadisi da dama idan wannan abu ne wanda ya kamata mu lura mu dukufa wato akan irin wannan ibadu wanda za su kasance bayan wannan wata mai albarka watan Ramadan sannan abu na karshe game da wato cikin wannan wata shine azumi guda shidda da ake azumta a watan Shawwal wanda hadisi ne annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa man sama ramadana thumma atba'ahu sittan min shawwal kana ka siyamid dahr wato dukkan mutumin da ya azumci watan Ramadan sannan bayan watan Ramadan ya azumci kwana shidda a wannan wata na Shawwal da muke ciki annabi sallallahu alaihi wasallama yake ce mishi yace zai samu kamar ya zamanto duka tsawon shekarar shi duka kwanakin shi yana azumi wanda kuma haka ne idan ka duba Allah subhanahu wata'ala yake cewa alhasanatu bi asharati amthaliha kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya kai dukkan ibada idan kai talada Allah subhanahu wata'ala zai baka kwatankwacin ta guda 10 idan ka azumci azumin watan Ramadan wata guda kwana 30 to kwana 30 su 10 kwana nawa aka baka na lada misali kwana 300 daidai idan kai transfer hadis zai baka tawasar kinan 300 daidai guda 6 nan idan ka limka su suma kowanne su 10 zai baka nawa zai baka 60 idan ka gama 300 ga 60 nawa kenan 360 adadin shekara kenan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace ka siyamid dahr za a baka lada kamar shekara ka gabaki dai azumi ne kake kaga wannan ita ce abin da ya shahi addinin musulunci ibada ɗan kankanuwa Allah subhanahu wataala ya sa maka wato lada wanda yake mai yawa Allah subhanahu wataala ya datar da mu Allah ya yi mana tawfiki Allah subhanahu wataala ya karba mana ibadun mu da muka yi a cikin wannan wata na Ramadan a cikin watan Ramadan da kuma wanda zasu zo wato bayan wannan wata mai albarka watan Ramadan wannan littafi na al-usulus thalatha yana daga cikin littattafai na tauhidi kamar yanda a muhadara da ta gabata kafin Ramadan mun yi bayani akan abin da ya shafi tauhidi akan abin da ya shafi aqida wanda babban abu da mutum ya zamo ya kula da shi fiye da wato abincinka da abin shanka babu kamar abin da ya shafi tauhidi tauhidinka saboda dukkan wata ibada da zaka yi idan ya zamanto tauhidinka ba a gyara ba yake to ba zaka zamanto aikin banza ne gage dole sai ka gyara tauhidin nan naka dan dukkan mutumin da ba musulmi ba eske idan yayi ibada Allah subhanahu wataala zai karba yanzu misali ka hurai wanda suke ba musulmi ba da suke shigowa irin gari ruwa na musulmi suke taimaka ba musulmi a wajen Allah subhanahu wataala bisu da lada wannan sakayyar su Allah subhanahu wataala a nan duniya ne Allah subhanahu wataala zai saka musu amma dai musulmi da zai tashi yayi ibada ko ya taimaka ma dan uwa dalilin musulunci shi dalilin aqidar shi ta tauhidi sai zamanto Allah subhanahu wataala wato ya karba mishi ya zamanto ya bashi lada akan wannan shi yasa abin da ya shafi tauhidi muna da buƙatuwa babban buƙata akan makaranci tauhidi mu sanar da kannun mu da diyan mu da ɗan uwan mu da uwayen mu abin da ya shafi aqida wanda take ingantacciya wallahi akwai matsala babban matsala game da aqida kwanan nan cikin azumin duk wanda yake bibiyar abin da ya shafi social media na karatuttukan malamai ya gani abin da ya faru game da abin da ya shafi aqida game da abin da ya shafi aqida ɗaya daga cikin malamai yake cewa lalle akwai babban matsala akwai surar runa a kaba game da abin da ya shafi aqida ana tunanin a mutane sun gane an huce amma da yawa idan ka kasa mutane kaso 2 ko kuma kaso 3 sai ka samu kaso 2 nan wato aqida ba su fahimce ta ba idan dole ya ɗan uwa mu yi kokari mu dukufa akan neman sanin aqidar mu akan neman sanin tauhidi saboda shine zai gyara mana rayuwa shine zai gyara mana ibada kamar yanda hadafin da Allah subhanahu wataala ya halicce mu shine dan mu bautawa Allah subhanahu wataala bautawa Allah subhanahu wataala dole a same ka kana da aqida wanda take ingantacciya kana da tauhidi kana kadaita Allah subhanahu wataala akan abin da ya shayi bauta kina wannan littafin zai karantar da mu wato wannan aqida ta mu ta tauhidi wanda zai karantar da mu wasu asalai guda uku kamar yanda malam ya ambace shi usulul salata kamar yanda zan mu gani a cikin wannan littafin wasu tushe wasu gimshikai guda uku wato na abin da ya shafi aqida malamin zai karantar da mu a cikin wannan littafi wanda ya allafa wannan littafi shine Sheikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab Muhammad bin Abdul Wahhab shine ya allafa wannan littafi wanda an aike shi a kasar mutumin Saudiya ne an aike shi a garin Uyaina hijira ta Annabi sallallahu alaihi wasallama tana 1115 aka aike shi kuma ya mutu wato a can wato kasar Saudiya to shine ya allafa wannan littafi kitabut tauhid shi yasa da yawa daga cikin wato ɗan uwa wanda suke ana tare da su a zaman yau da gobe idan aka ambaci tauhidi ko kuma aka ambaci mutane wanda suke kira zuwa ga abin da ya shafi tauhidi ingantacciya aqida zaka ji ana cewa wane ɗan wahabiya ne ko wahabiya wane ko kuma wani abu makamancin haka wai ishara ce zuwa ga wannan malamin na wato wanda ya allafa wannan littafi na kitabut tauhid malam ya rayu a kasar Saudiya kuma ya haddace alqur'ani bai kai ba shekara 10 ya haddace alqur'ani wanda abu ne wanda mai yiwuwa kaje an ce ma wane bai kai ba shekara 10 ma ya haddace alqur'ani saboda kulawa ne kulawa ne idan aka kula da mutum ya tashi a lokaci a wuri wanda yake wato na wato akwai musulunci akwai tarbiyya akwai karatu akwai ilimi sai ka gani nan da nan cikin wasu ɗan shekaru kalilan wato ya haddace alqur'ani wanda kuma wannan harda alqur'ani ita ce gaba kamar yanda yake a wajen magabata salafus salih zaka gani yaran su abu na farko da suke sa su shine harda alqur'ani tukun bayan shi su shiga haddace kananan mutun tukun bayan shi ka gani mutun ya tumbatsa kan abin da ya shafi ilimi zai misali idan muka dauka irin kasashen larabawa zaka gani yaro dan karemi wanda bai san ba ma me ake yi yana nan yana harda alqur'ani yana nan yana haddace irin littattawai misali wannan usulul salasa sai ka samu yaro dan shekara 3 ko kuma kamar wannan ya haddace shi ya haddace to yaushe zai mishi amfani sai ya tashi gaba daga ya laluba sai ya ji harda tana nan wato zaka ji yaro ya karanto maka abubuwa da yawa ko kuma a samu malami ya tashi ya haddace abubuwa da yawa sai kai mamaki yaushe ne wannan harda to suna da cikin kulawa tun yaro yana karami wato ya zamanto an sa shi wato cikin abin da ya shafi nahiya ta ilimi dan ya zamanto ya tashi a wannan bangaren. To Muhammad bin Abdul Wahhab ya tashi a gida wanda yake na ilimi, wanda baban shi wato malami ne, haka kakan shi ma Sulaiman shi ma malami ne. Bancin wannan ya shiga bangaren abin da ya shafi neman tsoron ilimi, irin neman ilimin fiqhu, neman ilimin tafsiri, neman ilimin abin da ya shafi wato aqida, neman ilimin abin da ya shafi hadisi gabaki daya. Daga garin Uyaina wanda can wajen Riyadh ne, ya tashi ya zo Makka, ya nemi ilimi a Makka. Bancin Makka ya je Madina da wasu garuruwa, haka kuma ya tafi Baghdad da wajen neman ilimi. Daga cikin littattafan shi wanda shi Muhammad bin Abdul Wahhab ya allafa, akwai wannan littafi na wato Usulus Salasa, wanda a jeran abin da ya shafi karatun tauhidi. Zaka gani wannan littafi mafi yawa shine farko, duk da akwai Qawaidul Arba'a, littafi ne wanda yake shi ma takaitacce, amma malamai suna gabatar da Usulus Salasa, duk wai zaman to Qawaidul Arba'a. Qawaidul Arba'a shi ma na wato shi nashi ne Muhammad bin Abdul Wahhab. Sannan yana da littafi Kitabu Tauhid wanda ya shahara. Zaka ga malamai irin yan abin da ya shafi muhimmanci da suka ba tauhidi, zaka ga bancin sun sa Kitabu Tauhid sun sarke shi, zasu ƙara maimaita shi saboda a karantar da al'umma abin da ya shafi tauhidi. Kuma a cikin wannan littafi nashi ba abin da zaka gani kawai sai hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma abin da ya shafi aya ta Al-Qur'ani. Aka ya gina wannan littafin nashi babe akan abin da ya shafi aqida. Yana daga cikin littattafan shi, yana da Kashfush Shubuhat, shi ma littafin shi ne Muhammad bin Abdul Wahhab. Haka yana da littafi Al-Kaba'ir, shi ma wato littafin shi ne. Haka yana da littafi Muhtasar Zadul Ma'ad, wato shi ma littafin shi ne. Yana da littafi Muhtasar Siratul Rasul wa Ashabuhu Al-Ashara, shi ma wato shi ya allafa shi. Yana da littattafai wanda suke a bangaren ilimi, wato malami ne ya shahara ya rasu. Hijira Annabi sallallahu alaihi wa sallama tana 2006 ya rasu wato a garin wato Saudiya. Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kanshi, Allah subhanahu wa ta'ala ya saka mishi da alkhairai wato akan wannan hidima da yama wato al'umma wato ta musulmi. Kana wannan littafi nashi ne na Usulus Salasa, insha Allah zamu fara shi a yau da taimakon Allah subhanahu wa ta'ala. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana tawfiqi akan fahimtar daidai da karanta daidai da kuma wato aiki da daidai a cikin wannan littafi. Malamin yace bismillahir rahmanir rahim, da sunan Allah mai rahama mai jin kai. Allah subhanahu wa ta'ala mai kyauta mai jin kai, wanda wannan al'ada ce ta malamai kan wato abin da ya shafi rubuta littafi. Zaka ga sun fara da bismillah, wasu suna ƙarawa da yabo da godiya da jinjinawa Allah subhanahu wa ta'ala, da kuma salati da Annabi sallallahu alaihi wa sallama. Wanda malamai suka ce wannan shine ladabi idan zaka allafa littafi, idan zaka yi rubuta littafi, ladabin farko shine ka fara da sunan Allah subhanahu wa ta'ala, sannan ka biyo shi da salati da yabo da godiya da jinjinawa Allah subhanahu wa ta'ala, sannan da salati na Annabi sallallahu alaihi wa sallama. Kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wa sallama kanshi idan zai aika ma wato sarakuna letter, zaka ga ya fara da bismillahir rahmanir rahim, zai fara da sunan Allah subhanahu wa ta'ala mai rahama mai jin kai, yace mai Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama ila malika kaza, daga Muhammad bawan Allah ma'aikin Allah zuwa ga wato shugaba na gari kaza, ko kuma zuwa ga wani. Idan wannan al'ada ce ta Annabi sallallahu alaihi wa sallama, shi yasa malam ya fara da bismillahi arrahmanir rahim. Sai malam yace i'lam, kai sani, rahimakallahu, Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kanka. I'lam da malam yayi bayani da farko da ita dan yayi maka tambihi, alama ce ta wato ya fada kai, ya fadakartar da kai wato ka bada hankalinka akan wato mine abubuwan wato da zai zamanto ya ambata maka. Ka sani ya kai bawan Allah, idan aka ce al-ilm shine sanin abu akan hakikanin abin da yake, sabanin wato abin da ya shahi wato jahilci, ko kuma jahilci wanda yake mai rauni. Jahilci shine ka bada labarin abu akan sabanin abin, wato kenan baka sani ba. Misali a ce sallah azhar raka'a nawa ce, wani ya ce raka'a hudu ce, kenan wani yana da ilimi akan wannan abu, wannan abin da ya shafi sallah. Wani a ce sallah azhar raka'a nawa ce, sai sallah azhar raka'a biyu ce ko raka'a daya ce, kenan wani bai da ilimi akan wannan wato mas'ala. Malam yace i'lam, ka sani kai ya kai bawan Allah. Sai yace rahimakallahu, Allah subhanahu wataala ya ji kanka. Wanda al'ada ta malamai zaka gani kullum game da abin da ya shafi ɗalibai ilimi ko kuma ɗalibai umuman ko kuma wanda zai karanta littafinsu suna ƙaunar mushi, wato rahama da neman gafara ga Allah subhanahu wataala. Shi yasa nan malam yace rahimakallahu, Allah subhanahu wataala ya kwarara maka abin da ya shafi rahama da gafara da dukkan wasu zunubanka wanda suka gabata. Sai ce annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail, cewa fa ka sani ya kai bawan Allah, wajibi ne wato akan mu musan wato arba'i masail, wato wasu mas'aloli guda hudu. Wanda malam wannan zai maka muqaddima ne kafin ya shiga maka cikin katokan wato usulul thalatha ne. Yace da farko ka sani Allah subhanahu wataala ya ji kanka, wato wajibi ne akan ka ya kai bawan Allah ka san wannan mas'aloli da zan maka bayani wasu mas'aloli ne guda hudu, wanda idan ka san su zai zamanto wato sun maka wata shunhuda ta yanda zaka san wato yanda ibada ka take, yanda aqidar ka take kafin ka shiga al-usulul thalatha in wanda malam zai baka. Sai ce al-ula, mas'ala ta farko sai ya ce al-ilm, shine wato ilimi. Ilimi kamar yadda muka yi bayani cewa ilimi shine ka san abu akan hakikanin abin da yake. To ilimi da yawa zan mu ji ana ilimi, bangaren shari'a ana kiran ilimin shari'a, bangaren abin da ya shafi wani ilimi shi ma na abin da ya shafi kasuwanci ko kuma na rayuwar duniya shi ma ilimi ne. To mana abin da yake bayani anan shine ilimi na shari'a, wanda ilimi na shari'a shine abin da yake wajibi akan ka ya kai bawan Allah ka tashi ka san wannan ilimin. Saboda ba za ka ce ba kai jahili ne kuma ka mutu akan jahilci, lasiyama a irin wannan lokaci da Allah subhanahu wataala ya sauke mana ilimi. A irin wannan lokaci kana iya ka cewa al'ummu ko kuma wato al'umma Annabi sallallahu alaihi wasallam mutanen baya ba su samu ba saukin abin ilimi yanda ilimi ya zo musu irin wannan al'umma ta irin wannan lokaci da muke ciki. Zaka gani a kowane majal Allah subhanahu wataala ya yassara mana ilimi. Idan abin da ya shafi littattafai ne zaka gani Allah subhanahu wataala ya yassara mana, abin da ya shafi malamai Allah subhanahu wataala ya wadatar da mu, gari da ƙauye zaka ga akwai malamai. Shi yasa wasu malamai suke cewa babu uzuri a yanzu da ne mutum ya fito ya ce shi jahili ne. Batta yu ba, idan radio zaka kunna a yau baka daga sahi zuwa marece ka ji a ce ma wannan a radion ba ambata Allah subhanahu wataala ba, ko wata radio ce wannan alhamdulillah, kinan baka ce ma ba Allah subhanahu wataala a gobe ranar tashi alkiyama ni ho jahili ne, wato ilimi bai zo mini ba. Allah subhanahu wataala ya kawo ma hujja. Shi yasa malamai, wasu daga cikin malamai a wannan lokaci suke cewa babu uzuri da jahilci, kawai ka tashi ka nema. Idan baka ji ba a masallatayya ana karatu, ka ji a radio ana karatu, kai ka ji a waya kama irin ƙananan sitaci da ake ɗorawa ko kuma irin karatuttukan malamai da ake aikawa, zaka gani karatu ga shirin ya iso ka a inda kake. Ina abin da yake kanka shine ka tashi ka nemi wannan ilimin. Ilimi abu ne wanda yake da daraja. Daga cikin magabata an tambaye su ya arrafa ilimi, yace ilimi kawai shine ilimi, duk da yana da ta'arifi amma shi irin matsayin da ya ba ma ilimi, yace ilimi kawai ilimi shine ilimi. Ilimi yana da falala, ilimi shine gadan annabawa. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-ulama warathatul anbiya, yace wa innama warathul ilma faman akhadahu akhadha bihazzin wafir, malamai su ne wato magadan annabawa. Gadan mai suka gada shi ne gadan ilimi, dukkan mutumin da ya samu wannan gadan na annabawa na ilimi, wallahi Allah subhanahu wataala ya bashi wato abu wanda yake da albarka. Ilimi abu ne wanda yake da kima. Nabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi yake bada labari game da mutumin da ya tashi yana zuwa neman ilimi, dalibin da yake zuwa neman ilimi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna, dukkan mutumin da wato ya tashi ya dauki wata hanya, hanya zuwa neman ilimi, sawa'un a masallaci ne ake karatu, sawa'un a makaranta ne ake karatu, kai sawa'un ilimin shari'a ne zaka je wajen wani ya koya maka, gwargwadon da aya guda ɗaya zai koya maka. Allah su annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa to wannan ya dauki hanya wadda zai kai shi hanya aljanna. Annabi yake cewa game da abin da ya shafi dalibin ilimi, mala'iku suna mishi istighfari, suna nema mishi rahaba. Kai dukkan halittun Allah subhanahu wa ta'ala, hatta da kifaye a cikin ruwa, annabi sallallahu alaihi wasallam yace suna ma dalibin ilimi wanda yake neman ilimi, wato suna nema mishi gafara. Me ya kai wannan riba? Wallahi Allah subhanahu wa ta'ala idan ya baka ilimi, ya baka wato abu wanda yake jari, wanda yake babba, shine malam abu na farko yace mana al-ilm, sai yace maka mene ilimin na farko, yace wa huwa ma'rifatullah, shine abu na farko sanin Allah, sanin Allah subhanahu wa ta'ala. Muna magana akan abin da ya shafi tauhidi, dole ka san wane ne ubangijinka Allah subhanahu wa ta'ala, ka san wato dukkan wata wato dukkan wani abu na addini wanda zai karraba ka, zai kusantar da kai zuwa ga sanin Allah subhanahu wa ta'ala, ya zama wajibi kai dan uwa ka tashi ka nemi wannan sani, saboda sanin Allah subhanahu wa ta'ala zai zamanto ya taimaka maka wato wajen ka bautawa Allah subhanahu wa ta'ala akan ilimi, akan sani, akan sanin shi Allah subhanahu wa ta'ala. Da yawa wanda zaka gari ya kai su zuwa ga asaba ma Allah subhanahu wa ta'ala, ko kuma a kwadi wato wani abu game da abin da ya shafi Allah subhanahu wa ta'ala, wallahi zaka gari babban abu shine jahilci da rashin ilimi. Wanda ya san Allah subhanahu wa ta'ala shine wanda idan aka gayi ma Allah subhanahu wa ta'ala magana, zaka gani hankalin shi gabaki daya ya tashi. Mu duba annabawa, annabi sallallahu alaihi wasallam za a iya gayi mishi magana yayi shiru ya kyale, a taba shi ya kyale haƙƙin shi, amma a taba haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala kwata kwata ba zai kyale ba. Sammai da ƙasai idan aka gayi ma Allah subhanahu wa ta'ala magana, misali da Allah subhanahu wa ta'ala, Yahudawa da Nasarawa suka ce Allah subhanahu wa ta'ala ya rike da takanu samawati yatafaddana min qawlihi, saboda wannan fadar ta su sammai sun kusa su rufto su zube, saboda su suka san Allah subhanahu wa ta'ala. Amma wani wanda bai san Allah subhanahu wa ta'ala, zakka gani a yanzu da yawa kaji wanda zai wuto ya ringa waka yana gayin magana ga Allah subhanahu wa ta'ala, ya ringa gayin magana da Allah ga Allah subhanahu wa ta'ala. To in ba dan addu'a ta annabi sallallahu alaihi wa sallam da ya roƙa ma al'umma shi cewa ya Allah kada ka halakar da al'umma, al'umma ta wato gabaki ɗayansu, wallahi da akwai abinda idan aka aikata shi ko kuma da aka aikata shi ya isa Allah subhanahu wa ta'ala ya halaka wannan al'umma. Amma Allah subhanahu wa ta'ala duk da wannan ya ɗauki haƙuri, kuma bai hana wannan idan mutum ya tuba Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓi tuban shi. To abu na farko shine mutum ya san wato Allah subhanahu wa ta'ala. Ayoyi da yawa wato suna nuna maka wato cewa wa Allah, akwai Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala hatta da aya ta yi wa fi anfusikum, ku duba a karan kanku, a karan kanku. Wani malami yake cewa wa fi kulli shay'in tadullu ala, wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid, a dukkan komi da zaka duba akwai dalili, akwai aya wadda take nuna maka cewa fa akwai Allah nan, kuma Allah nan shi kadai ne, shi kadai ya cancanta wato da bauta a bauta mishi. To wajibi ne abu na farko ya yan uwa ka san wane ne wato Allah subhanahu wa ta'ala. Shi yasa malam yace ma'rifatul, ma'rifatullah ko kuma ma'rifatul abdu rabbahu, wato bawa ya san wane ne wato mahalicci shi, ka san wane ne ubangijinka Allah subhanahu wa ta'ala. Sai malam yace wa ma'rifatu nabiyhi, sannan ka san wane ne annabinka, annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama, ka san waye annabinka. Ya ne zaka san annabi ne? Ba wai in san cewa ba lalle annabi sallallahu alaihi wa sallama shine sunan shi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama, dan Abdullahi ya rayu a Makka, ka san kawai dan takaitaccen wannan dishi, a ka san shi kuma ka dishi. Sanin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana lazumta maka wasu abubuwa guda hudu kamar yadda malamai suke faɗi. Dole ka karbi abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi. Abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi dole ka karbe shi. Menene shine sunna shi? Shi ya bayyana mana alqur'ani, shine Allah subhanahu wataala ya turo ya koyar da mu addinin musulunci. Kenan dole ba ta yanda zaka koyi addinin ka sai ta hanyar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenan dole dukkan abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi na shari'a da wannan addini wanda yake addini na gaskiya ya zamanto ka karbe shi. Sannan wa tasdiquhu fi ma akhbara, da gaskata shi game da abinda ya ambata. Ce ma wannan abu Annabi sallallahu alaihi wasallama ya fade shi, ya zo da shi, ya wadi cewa shi Annabi ne, Allah subhanahu wataala ya aiko shi, to dole ka gaskata Annabi sallallahu alaihi wasallama. Sannan wa imtithalu amruhu fi ma amara wa ijtinabu ma naha anhu wa zajar, sannan dukkan abinda Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi umarni da shi kabi, abinda yayi hali kuma ka hanu. Sannan abu na ƙarshe na hudu shine kada ka bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala sai daga abinda wato Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kawo. Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗi, ke cewa fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Allah yake rantsuwa, yake cewa wallahi la yu'minun, ba za su yi imani ba har sai sun alƙalanta da kai ya kai Annabi sallallahu alaihi wasallama game da abin da yake wakana tsakaninsu. Sannan kuma idan ka musu hukunci, kada wani ya je ya koma baya ya ce hukuncin da ka mishi bai yi ba. Dole abin da zaka ɗauka na warko daga wajen Annabi sallallahu alaihi wasallama. Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗa innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Kadai abin da yake game da abin da ya shafi fadar mummuni, idan Allah subhanahu wa ta'ala da manzon shi sun yi kira, Allah ya ce kaza, Annabi sallallahu alaihi wasallama ya alƙalantar da abu kaza, an hukunta kaza, shine na shari'a, ka ce sami'na wa ata'na, mun ji mun bi. Dole ka ji ka bi abin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce. Shi yasa dukkan abin da zaka zamanto ka bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala, wallahi in ba akan karantarwa Annabi sallallahu alaihi wasallama ce Allah bai karba. Fudail ibn Iyad yake cewa al-amal idza kana salihan wa lam yakun sawaban lam yuqbal. Ka san da cewa aiki da zaka aikata dukkan yanda zai zamanto mana garci, ka ce ka kyautata niyya, wannan abu da nayi dan Allah ne yi shi, amma walam yakun sawaban, bai zamanto ba daidai akan karantarwa Annabi sallallahu alaihi wasallama, yake cewa lam yuqbal, Allah subhanahu wataala bai karba shi. Haka idan ka zo ka aikata aiki wanda yake akan karantarwa Annabi sallallahu alaihi wasallama, a ce ma wannan abu sunna ne na Annabi, ka zo ka yi shi sunna ce ta Annabi sallallahu alaihi wasallama, amma dai mine walam yakun wato mukhlisan, baka yi shi ba da ikhlasi da Allah subhanahu wa ta'ala, to shi ma Allah subhanahu wa ta'ala bai karba. Yaushe ne Allah zai karbi aikin ka? Shine hatta yakuna khalisan sawaba, har sai aikin wannan ya zamanto ka yi shi dan Allah, kuma ka yi shi akan karantarwa Annabi sallallahu alaihi wasallama. Wannan haka ne, dukkan aikin da zaka aikata wallahi in ba akan karantarwa Annabi baka aikata da ikhlasi da Allah, Allah ba zai karba ba. Ya ishe mu misali, zan mu bada misali guda biyu. Wani daga cikin sahabbai na Annabi sallallahu alaihi wasallama ya shigo masallaci, ya bubbuga sallah, ya yi ta irin kotan zakara, ya zo ya ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallama assalamu alaikum. Annabi ya ce mashi wa alaikum assalam, irji'a fa salli fa innaka lam tusalli. Annabi ya ce mashi koma kai sallah, saboda kai fa baka yi ba sallah. Kaga Annabi kore sallah yayi kwata-kwata, ya ce baka yi ba sallah. Da ƙarshe mine yayi so uku, Annabi yana maimaita mishi baka yi ba sallah. Da ƙarshe ya ce ya rasulullah, ka sanar da ni wato sallah ban iya ba wata. Annabi ya koya mishi sallah. Ɗaya daga cikin sahabbai ya ga wani yana sallah, ya ce mashi tun yaushe kake irin wannan sallah? Ya ce tun nan da shekara wajen kaza. Ya ce wallahi da zaka yi shekara kaza kana yi. Allah bai karba irin wannan sallah. Dole sai kai abu akan yanda Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya karantar. Haka misali na biyu, Annabi sallallahu alaihi wa sallama a sallar layya yazo yayi huduba. Yayi huduba yace dukkan mutumin da ya yanka layyar shi bayan an yi wa kahin ayi sallar idi, to ya sanda cewa ba layya bace ya yanka, nama ne ya yanka ma iyallan shi aka ci. Amma wanda ya yanka layyar shi bayan wato an yi sallar idi an sako, to wannan shine yayi layya. Nan Annabi sallallahu alaihi wa sallam wani sahabi yazo yace ma ya rasulullah, yace wallahi ni aikin gama ya gama, na riga ina yanka layya ta kafin mu zo sallar idi. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace shatuka shatu lahmin, ce wannan abin da ka yanka nama ne ka yanka ba layya ba. Tare da cewa shi da ya aikata ya gai ma Annabi sallallahu alaihi wa sallam dalilin shi, yace ya rasulullah ina kauna wato mutane su zamanto nayi sadaka sun fara ci daga layyata. Aikin kirki ne ko ba aikin kirki ba? Aikin kirki ne yayi. Saboda mi kwadan alkhairi ya kai shi ya aikata, to yau mutun nawa zai zo ya ce maka ya aikata kaza, ai dan Allah yayi saboda mutane kaza da kaza, amma ba akan karantarwa annabi ba. Kaga wannan annabi me yace mishi? Yayi ba akan karantarwa annabi ba, annabi yace mishi shatuka shatu lahmin, wannan ba layya bace kai nama ne ka yanka. Tukun ya nemi Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce mishi a yana da wani ɗayan akuya wanda bai kai ba wato matsayin layya. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce mishi to ka je ka yanka shi kai, ya wadatar da kai, amma wani ba zai zamanto ya wadatar da shi wannan. Abinda muke so mu fahimta, dukkan ibada da zakai kai ta akan karantarwa Annabi sallallahu alaihi wa sallam, idan shine ma'arifatu nabiyhi, ka san waye annabinka, ta'atuhu fima amar wa tasdiquhu fima akhbar wa ijtinabu an ma naha anhu wa zajar wa alla yu'bada Allah illa bima shara. Ya zamanto wannan sharadi guda hudu sai ka zamanto ka tabbatar da su game da wato abin da ya shafi Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Wai ba san Annabi sallallahu alaihi wa sallama bane ka zo ka ce kai kai kaza, kai kana kaza, ko kuma kai kwana kana wasu karanta wasu abubuwa ko kuma wani abu makamancin haka, irin wanda wasu suke iddia'in cewa shine san Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Ba wannan bane san Annabi sallallahu alaihi wa sallam. San Annabi sallallahu alaihi wa sallam dole sai ka bi shi akan karantarwa shi, dole sai ka bi shi akan karantarwa shi. Idan har matukar kana san wato Annabi sallallahu alaihi wa sallam, kana san Allah, to sai ka bi Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Allah yake cewa qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Dole sai ka san wato yayi ka so Annabi sallallahu alaihi wa sallama, ka bi shi kuma ka mai da lamarin ka zuwa gare shi, to kun zai zaman to haƙiƙanin ka san Annabi sallallahu alaihi wa sallama. Sai malam yace abu na uku, wa ma'rifatu dinil islam, da sanin wato addinin musulunci. Addinin musulunci addinin ka wanda zakka zamanto ka bautawa Allah subhanahu wa ta'ala da shi, addini wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko manzanni, ya aiko maka manzo Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama, wanda wannan shine addini wanda har sai alkiyama ta dangane, babu wani wanda zai zo da wani addini banda addinin musulunci. Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam, dukkan wani wanda zai zo da wani addinin musulunci, da wani addini ya raya shi da shi zai bautawa Allah subhanahu wa ta'ala, to wannan Allah subhanahu wa ta'ala ba zai zamanto ba ya karba mishi. Wa man yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu, haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce. Dukkan mutumin da ya dauki wani sabanin addinin musulunci yace da shi zai yi addini, to Allah subhanahu wa ta'ala ba zai karba mishi ba. Dole addinin ka shine addinin da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wato ya aiko. Sannan ka san da cewa risalar da Annabi sallallahu alaihi wa sallama yazo da ita ta shahi dukkan wani addini wanda yazo kafin Annabi sallallahu alaihi wa sallama. Dukkan wata shari'a da aka sabko, sawa'un Annabi Isa aka sabko ma Annabi Musa, dukkan wata shari'a, shari'ar da Annabi sallallahu alaihi wa sallama yazo da ita wato ta shahi dukkan wannan addinai, addini ɗaya ne wanda ya rage shine addinin Annabi sallallahu alaihi wa sallama. Sannan kuma addini ya cika, babu wanda zai zo da wani abu ya ce ya zo da shi a cikin addini. Annabi sallallahu alaihi wa sallam cikin hadithin Aisha yake cewa man ahadatha fi amrina haza ma laysa minhu fa huwa rudd, dukkan mutumin da ya kirkira wani abu wanda ya kawo shi a cikin wannan addini namu wanda wato babu shi, ba cikin wannan addini ba yake annabi yace fa huwa raddu za a mayar mishi da wannan abu haka yace wa man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddu dukkan wanda ya aikata aiki addini yace babu wanda babu shi a cikin addini ya aikata to shi ma wato za a mayar mishi da wato wannan abu nashi annabi sallallahu alaihi wasallam tun lokacin da aya ta sabbo mishi al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina yace al-yawma akmaltu lakum dinakum Allah ya sabbo aya ya gayi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ayau yace ya cika muku addini malamai suka ce idan aka ce maka abu an cika shi wato bai buƙatar ƙari malamai suke ba da misali yanzu da zaka dauki yaro ka zuba ruwa an cika ruwa a wani ver haka a wani kop baje ka ce mishi zuba mun ruwa a wannan kop ce ma zai yi a cike yake dukkan abin da yake a cike kuma bai buƙatar ƙari ce al-yawma akmaltu lakum dinakum Allah yace wa atmamtu ni'mati alaykum wa atmamtu alaykum ni'mati kuma na cika muku ni'mata wa raditu lakum al-islam dina na yarda muku da wato musulunci shine addini annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wani hadisi yake cewa kusan da cewa wallahi babu wani ba yahudi ko wani ba nasare da zai zo bayan Allah ya turo ni bai karbi ba wannan shari'a ta musulunci bai shigo ba addinin wannan musulunci ya mutu ranar da ya mutu wallo bai zamanto ba akan shari'a annabi Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yace illa adkhalahu Allahu na ba ce Allah subhanahu wataala sai ya sanya shi huta kinan addini dole ka san addinin ka addinin musulunci addinin da annabi sallallahu alaihi wasallama yazo da shi shine wato addini kuma ya cika baya buƙatar ƙari baya buƙatar ka zo da wani abu ka ce ai abu ne wanda yake da kyau ya kamata ya zamanto an sa shi cikin addini babu wannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya riga ya faɗa mana cewa addini ya cika kuma dukkan mutumin da ya zamanto ya zo da wani addini wanda ba addinin musulunci to ba za a karba mishi a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa cewa kai hatta da laukana Musa hayyan da annabin Musa ya kasance a raye tsakankaninku yake cewa bai halitta ba gare shi da ya bi wani addini ba ce wannan addini na annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa hatta da annabi Isa da zai dawo a ƙarshen wato duniya shari'a annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan shari'a ita zai bi ba shari'a shi sabuwa ba zai bi ni shari'a annabi sallallahu alaihi wasallama wato ita zai bi sai malam yace bil adilla wato sanin wannan addini tare da abin da ya shahi dalilai tare da dalilai adilla jami'i ne na dalil dole ka san addinin ka tare da dalili addini ba kawashi game da ni na gani ana yi ko kuma naji malam wane ya ci da yawa matsalan mu a yau wallahi wannan ita ce matsalai zaka ga mutun ya waye gari ka ce mushi wai Allah ya ce kaza annabi ya ce kaza ka ga mushi hadisi wanda yake ingantacce da wajen annabi ce a ai malam wane ya ce kaza ko kuma ya gani ya maka muqarana wai ya ce yo to kai ka hi wai malam wane sani to kaga wannan abu ne wanda yake na jahilci abu ne wanda yake na jahilci wasu kana ma wasu wanda suke neman gaskiya idan sun samu gaskiya za su bihi ga musu uzuri amma mutumin da zai kafe akan wani abu wanda yake da shi wanda ya gina shi ba akan dalili ba yana daga cikin abubuwan da al'umma suka tasirantu da su mafi yawa daga nan zuwa wata shekara 50 ko shekara 80 baya zaka gani Allah subhanahu wataala bai yassara ma ba al'umma ilimi da yanda wato sunna take da ƙarfi ko kuma wani abu makamancin haka zaka gani irin da mafi yawa abinda aka dukufa da shi abinda aka dogara da shi shine yaro ya tashi ya haddace alqur'ani ya zamanto kuma an fasarta mishi alqur'ani abinda ya shahi tarjuma kuma ya zamanto an karanta mishi littattafan fiqh mafi yawa wannan ne to mafi yawa fiqhul malikiyya ita muke aiki da ita ana zaka ga akwai wuraren da ba dukkan su bane ba dukkan mazahibul arba'a gabaki ɗaya bane wai a ce wannan mazhaba ya tattara wato shi yake kan sunna duka tabbacin abinda ya wani shine karkashin hadisi wani la'alla bai samu ba hadisi shi yayi ijtihadi idan muka duba imamu abu hanifa yana daga cikin mazhaba wadda wato suke da karancin hadisai ya mutu a shekara hijira tana ta 150 jiyawa bai samu ba wasu hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam bazuwa suka yi a duniya su je su isar da da'awa annabi to wani ya ji hadisi daga wajen annabi ya tsahi da shi ya ba da labari kaza ya je gari kaza yana koyar da mutane kai wanda ka rayu a gari kaza baka gamu ba da wani wanda ya ji hadisin kaza kai kuma ka zo mas'ala ta kaza ta zo maka baka da dalili dole a lokacin kai ijtihadi ka bada wanda ijtihadi idan kai ka zamanto akan dide kana da lada wanda yake guda biyu idan kai akan kuskure kana da lada guda daya ladan ijtihadin ka to diyawa akwai daga cikin malaman mu mazahibul arba'a wani wanda bai samu wasu hadisai bai gaba wasu hadisai haka imamu malik hijira tana 179 ya rasu ya rayu a madina wasu daga cikin sahabbai sun rayu a wata sham wani a baghdad wani a waje kaza shi kuma an yi rawaito bai huta ba daga madina duka mafi yawan abubuwan da ya dauka hadisai na wajen malaman madina kina kaga akwai abin da zai zamanto bai same shi ba na hadisai wanda kuma suke ingantattu to idan ya kawo abu dole zai yi ijtihadi a wata mas'ala haka imamu shafi'i ya rasu hijira tana 204 shi ma akwai hadisan da bai samu ba mazhabar da ta samu hadisai da yawa shine ibabu abu imamu ahmad bin hanbal saboda rayuwar shi ta jinkirta har lokacin da kuma yayi tahiyye wanda musnad din shi ma da ya allafa hadisai hadisi wajen 40,000 ya kawo a cikin litani idan ka hudda wanda ya maimaita 30,000 da wani abu to shi ma kuma akwai hadisan da wato zaka same shi a wata mazhaba shi sa malaman karan kansu mazahibul arba'a suke fadi cewa idan ya zamanto maganar su ta ci karo da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama to ka kyale maganar su ka kama hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam to mu kuma a yau al'umman mu kawai mu mazhaba malikiya muke kawai sai abinda mazhaba malikiya da ce kaga wannan kuskure ne idan akan jahilci kake to do ya kamata ka tashi ka tukufa ka nemi ilimi idan kuma da gangam ne kawai ka rike a na gane gaskiya idan na ambata kaza da nayi yaki da ida nayi yaki akan kaza yanzu zan zo mabiyana ko wani abu kaza ko wani abu kaza to wannan kuma kai da Allah subhanahu wataala kidan dole ya zamanto in gaskiya kake so kawai ka bi abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi yasa ne yace ma'rifatu dinil islam bil adilla dole sai da dalili addini shine qala Allah qala rasuluhu qala sahaba abinda Allah ya ce abinda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce akan fahimtar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sune almajiran annabi sallallahu alaihi wasallam su ya karantar wanda ya karantar aka karantar da shi kuma zai yi baka labarin abinda yake hakikani farahon da kazo wanda kazo kai a yau karni na 21 Allah subhanahu wataala ya datar da mu idan dole addini ka gina shi akan dalili duk lokacin da aka ce ma wannan dalili ne daga annabi sallallahu alaihi wasallama abinda yake salama akan ka wato shine ka zamanto kabi ka kama abinda annabi sallallahu alaihi wasallama wato yazo da shi sai kenan wannan duka akan abinda ya shahi wato al-ula ne yanda malam yake mana bayani akan al-ilm sai malam yace as-saniya abu na biyu bayan ilimi sai yace al-amalu bihi aiki da wannan ilimin abinda zaka tsururuta na ilimi shine kai aiki da shi kamar yadda malamai suke cewa dukkan ilimin da ya zamanto baka aiki da shi to wallahi ba zai zamanto ba wato ka samu fa'ida shi fa'idar ilimin ka shine kai aiki da wannan ilimin al-ilmu bil amal ilimi da aiki aka sani sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam bas daukan aya 5 aya 10 daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam face sai sun yi aiki da ita duk lokacin da kai karanci ilimi ka san wannan abu sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama ce ka san wannan abu annabi sallallahu alaihi wasallama yazo da shi dole ka dauka kai aiki da shi sai zamanto ya tabbata ka samu lada kuma ya zamna wato akan ka shi yasa malam yace wal amalu bihi da aiki da wannan ilimin abu na uku malam yace athalithu ad-da'watu ilayhi wato kira zuwa ga wannan ilimin dole kai kira zuwa ga ilimi gwargwadon ilimin da Allah subhanahu wataala ya baka, gwargwadon yanda zaka yi kira. Nabi sallallahu alaihi wasallam yace ballighu anni walau aya. Idan aka ce kai kira ga ilimin da Allah ya baka, wai ba dole ba wai sai ka zo kai an minbari ko kuma a waje kaza zaka ce kai kira. Akwai wasa'il da yawa da sai ma a wannan zamani Allah subhanahu wataala ya datar da mu, wato ta yanda kana isar iya isar da ma wari da ilimi, wato abinda ka sani zuwa gare shi. Ga gidanka, kana iya ka fara da gidanka kaɗai, ka fara da gidanka, ka sanar da 'yan uwanka, ka sanar da matarka, ka sanar da iyanka ilimin da Allah subhanahu wataala ya baka. Me sharadin gwargwadon abinda ka sani, kada ka huce iyaka. Matsalan mu a yau shine huce iyaka, da sai ma a wannan zamani wanda babu abin da ya zamanto an kaskantar da shi a wannan lokaci, wallahi kamar ilimi. Ilimi zaka gani kowa in ya tashi mas'ala ta zo ta addini, wanda malamai ne ya dace su yi maganan nan. Zaka gani wane ya zo ya hau ya sa kamera a gaban shi ya daga yana magana, wato wannan mas'ala ya kamata a yi kaza kaza da kaza da kaza. Akan fahimta ka kaiwa, ka bari malamai wanda suka san hakikanin ilimin. Bancin ilimin ma fa akwai gogewa akan ilimi. Bai yiwa ka gama malamin da ya goge akan tahiyar da ilimi, akan karantarwa, da wanda yau ne kai dan bana bakwai ka zo zakai magana akan wannan masala. Kai kokari iya sanin ka, inda baka sani ba ka maida shi zuwa ga masana. Wannan shine amanar ilimi. Amma a wannan lokaci zaka gani da yawan mu mun dora ma kan mu rigan malamta, an tambaye ka abinda baka sani ba, kai kokari kai wato fatawa akan wannan. Inda kuma wannan alama ce ta ranar tashi ta kusantawa, wato tashin alkiyama. Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi ingantacce yake cewa inna Allah la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min al-ibadi walakin yaqbiduhu biqabdi al-ulama hatta idha lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usul juhal wa su'ilu fa aftu bighairi 'ilmin fa dhallu wa dhallu. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah subhanahu wataala bai dauke ilimi kawai a waye gari dukkan malaman nan namu a ce basu da ilimi, a'a yaqbiduhu biqabdi al-ulama. Allah zaka gani ya fara daukan ma'abota ilimi, malamai zaka ji an ce ma malam wane ya rasu, malam wane ya rasu. Dukkan lokacin da aka ce ma malam wane ya rasu, to kwa babu yanda za a yi a cike wannan gibin nashi, a cike wannan gibin nan nashi, sai kawai dai Allah subhanahu wataala ya datar da mu. Zaka gani abinda malami guda yake yi shi kadai, idan ya rasu sai an samu wajen malamai biyar za su iya kokarin su yi kokarin wai in sun kwatanta abin da yake yi, wane ya zo ya yi kaza, wannan kaza, wannan kaza, wannan kaza, a da kuma shi kadai yake yi, kuma sanin shi ya ta yi da ilimin shi. Iya gwargwadon Allah subhanahu wataala ya sa ya yi wasu ta'alifat, ya buga littattafai, an watsa ilimi ko kuma irin kafar sadarwa a irin wannan zamani, ilimin shi ya watsu. Amma duk da haka nan ba duka ilimin shi bane ya tafi da su da tsora. Shi yasa Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yaqbiduhu biqabdil ulama, har sai an waye gari babu malamai, mutane sai su dauki jahilai su dauka su ne malaman, su tambaye su akan jahilci, su musu fatawa akan bata, akan jahilci, ba su sani ba, sun batar su batatu ne kuma sun batar. To wannan irin wannan lokacin ya fara zawa yawa, zaka ji wani in yayi magana kawai kai dai Allahul musta'an, wani in ya kwabo sai ka ji kawai kowa ya mai da kanshi shine malami, kowa ya mai da kanshi shine malami. Kuma ka gani mutun ya ce maka a yaji a radio ko kuma yaji a WhatsApp, wallahi har ɗan film magana ta ɗan film ake dauka, wani zai kawo ma hujja da ita, kawai ya zai kawo ma hujja da ita a film ne, wasu kaza muna suka ce ka ce kaza kaza kaza, wani zai yi ayan ma da zai kawo akan kuskure ya kawo ta, amma wani zai kawo ma wuce ayi mun ji malamai suna wani. To ka gani ilimi ya shiga matsala. Kenan kira zuwa ga ilimi akan sani, dole abinda iya gwargwadon sanin ka, kada ka wuce iyaka, kada ka wuce iyaka, shine zaka yi kiran wannan. In ya so tsora ka bar ma malamai wato wanda za su yi wato da'awa, kuma da'awa ana yin ta da hikima. Allah subhanahu wataala yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana man wa man ittaba'i. Dole sai ka yi da'awa ka da zaka yi akan basira, akan tare da hikima udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Dole sai da wa'azi a hankali kyakkyawa wanda yafi kyawo da hikima akan abin da ya shahi wato da'awa. Malam yace abu na uku yace wasabaru arrabi' as-sabru ala al adafi, hakuri wato akan abin da ya shahi wato cutarwa. Akwai sauran lokaci, dole sai ka dau hakuri akan abin da ya shahi ilimi. La'alla kenan mu tsaya a wannan gaba insha Allah sati mai zawa sai mu kokari mu dasa a wannan gaba. Ina roƙon Allah subhanahu wataala abinda muka faɗi daidai Allah subhanahu wataala ya ba mu ladan gaba daya, kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana ya shahe shi daga cikin zakatanmu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.